أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم متاني مبوتي متانا انقوم ونتي مسوى من زوء الله صلى الله عليه وسلم عندسك شريع موليدي نفرنشيكي تناوى دزاقه ورانا داكا في من زوء الله صلى الله عليه وسلم كمكسك تورا قيتا مشك وانا قيتا ببن شيداني na cewa mutum masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayi sheka sheda ranar tashin kiyama ka zo da invitation din irin wannan taron yayi sheka sheda a matsayin ka na cewa masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah shi bai samu zuwa ba ya turo wakilin shi wakilce shi anan wajen tunda an ce maulidin na samari ne zamu tattauna daidai iya abin da aka mana izini mu tattauna akai to a cikin maudu'in da aka ware mana na magana akai shine tariqun sufaye to magana akan dariqan sufaye ko dariqun sufaye gaba daya yana mai da mu ne gaba daya can zuwa farkon halitta wanda ubangiji yayi na dan adam shine wato annabi adam ta yaya zai mai da mu can saboda in ka lura da tartibin anasir din da ubangiji ya halicci dan adam da shi zaga an halice shi da abubuwa ne guda biyu bayan an gina shi da ruwa da tabo sannan aka busa mai rai to wannan busa rai din nan da aka bashi sai ya zamanto akwai abubuwa guda biyu ɗaya dan sama ne ɗaya dan ƙasa ne to kullun dan adam yana tsakanin su shi ruhi wani halitta ne na ubangiji wanda kullun sama ne garin shi shi kuma sauran ruwa da tabo da aka halicci mutun ɗayan abun shi kuma ƙasa ne gidan shi to kullun ana rinjaye tsakanin dan adam wannan ya ja shi ƙasa ya ce ai za a je gida ne wannan kuma ya ja shi sama yana nema a je gida to haka yake har mutun ya cika saboda wannan ruhin da aka sa mai ba iya komi zai iya duk abin da yake da ƙarfin yi saboda ya je a koma sama a tafi sama saboda can ne garin shi haka jiki ruwa da tabo shi ma zai iya yanda za a yi shi yasa malamanmu da suka tattauna akan mamlakal insaniya sun faɗi cewa ga yanda halittan ɗan adam da aka yi menene a cikin shi suka mai da jikin mutum kaman mamlaka ne cewa akwai sarki akwai uwar gidan shi akwai wazirin shi akwai sarakuna akwai sojoji na kowane ɓangare anan ne suke magana kaman medaliya yanda yake cewa akan unsur guda biyu da aka halicci dan adam na ruwa da tabo da kuma ruhi yake cewa fa hinnu zaka li ardihi bitasaffulin wa hinnu za li sama'ihi bitasaudi wato wannan unsur din kasan kullun zai jaka ta hanyar sha'awa abison rai abison zuciya saboda ya koma gida shine kasa a wajen shi tunda ubangiji ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra nan ne gidan shi kuma nan ne makoman shi to shi haka jiki yake kullun ai ta ziga dan adam ya dawo ƙasa shi kuma ruhi da yake min amri rabbi kaman yanda ubangiji ya faɗa kullun burin shi shine ayi kokari ayi aikin alheri dan wannan rai din ta yirin jaye ta koma gida ita ma sama a samu daukaka to shine nan tasawuf suka tattauna suka wari akan ruhi zalla tattauna akai su dubi nafs me uyubin nafs a jikin mutum sai su tattauna me maganin matsaloli me kuma abinda zai jawo wannan a taimaka ma wannan ruhin ta koma can asalin gida sama wanda har ta kai mutum ga aljanna insha Allah. To kuma bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da addini kamar yanda yazo hadisin Umar, ya kasa addini kashi uku, akwai Islam, akwai iman, akwai ihsan. Shi Islam din nan magana ne wanda a jikin mutum, in Islam yazo yana magana ne da jikin shi, ba ruwan shi da sauran abun jikin shi, ya zai yi sallah, jiki ne zai al-ibadatul badaniya, jiki ne dame shi, yana mukhataban jikin dan adam ne mukallafi. Bayan nan shi iman kuma yana tattaunawa ne akan hankalin dan adam, da hankali yake magana. Shi yasa za ka ga malaman ilimin iman din, za ka ga shi ne tauhidi, kullun suna tattaunawa ne akan hankali ake yi. Aqida ai ba za ka ji an ce maka yau a zuwa ilimin tauhidi za a yi abun a aikata ba, ba a tauhidi a aikata. Kamar yanda za ka yi fiqo, ilimin fiqo wanda shi ne Islam din a aikata, saboda mukhataban aql ake yi ba jiki ba, shi iman kenan. To na ƙarshen su kololuwan ƙarshe shi ne ihsan. Shi kuma ba da jiki yake magana ba kaman Islam, ba kuma da hankali yake magana ba kaman iman, shi yana magana da ruhin dan adam ne, rai, wanda Ubangiji yake cewa qulir ruhu min amri rabbi, da rai yake magana. To wannan kololuwa a cikin shi ne martaba na kololuwa a cikin addinin musulunci, ana kiran shi maqamul ihsan. To shi ne bangaren malaman sufaye. Bangaren farko ilimin da yake tattaunawa akan Islam, wanda shi yana mukhataban jikin dan adam ne, ana kiran shi da ilimin furu'a, ilimin fiqo. Shi ne zaka ji mazahibul arba, wannan din aqidan ahlus sunna, akwai mazhaban Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa, su ne furu'a. Wannan Islam kenan, suna tattaunawa akan ayyuka da dan adam zai yi, saboda Islam yana mukhataba da jikin shi ne. In ka zo iman kuma tunda an ce yana mukhataba da hankali ne na dan adam na mukallafi, to zaka samu shine ake kiran shi ilimin aqida, ilimin tauhidi. Shi kuma hankali yake tattaunawa akan ya za a yi isbatin. Dama akwai wasu malaman da suke tafiya tun farko, in zaka yi isbatin wujudullah subhanahu wataala, ba zaka ce wai a ai babban dalili na shine qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ba, saboda kana in ka faɗi haka kayi magana da wanda ya yi imani da Qur'ani ne, wanda ya yi imani da Qur'ani kuma ai dama musulmi ne, kaga me yasa zaka ce mai fa'lam annahu la ilaha illallah? To dan haka wanda yazo shi bai imani da Allah ba, kaga balle ya yi imani da annabi, balle ya yi imani da Qur'anin da annabi yazo da shi, shi dole ka mai ka bi shi ta hanya hankali. Tunda in mahaukaci ne kuna chatin da shi kana mai magana ai akwai Allah kaza, ya ka zama abokin shi mahaukaci dan uwan shi, tunda shi dama ba mukallafi bane tun farko, ba umurce ka da kama yi magana da shi ba. In kuma mai hankali ne mukallafi, to kaga yana da hankali, akwai wani abubuwan da kuke musharaka da shi, sunan shi hankali. To ta hanya hankali ne tariqul aql zaka yi isbatin wujudullah, cewa ai da akwai wani na biyu, yanda Qur'ani yake koyarwa law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata, da kuma dalilin tamano, da dalilin sani wujudus sani, tunda ga halitta nan muna gani sama da ƙasa, to labudda min sani, tunda masu hikima mai tawhidi yana cewa li'annahu min al-muhalil batili wujudu fi'lin ma biduni fa'ili, hankali bai taba yadda da cewa wai ga wani aiki an yi shi amma babu wanda ya yi shi ba, ba zai yi ba. Ko yaro ne dan karami a cikin duhu ka wanka mai mari aka kunna wuta, zai ta dubawa waye ya mare shi, ya san tunda aka yi mari akwai wanda ya yi mari. To dan haka ta hanya hankali ne zaka bi da dan adam wanda bai imani da Allah ba, kai isbatin wujudullah, sannan sifofin shi su biyo a hankalci, sannan har a zo ga annabta, dole ne tunda akwai Ubangiji zai turo annabawa su zo su koyar da shari'an shi, su faɗi me yake umurnin shi, me yake hanin shi dan adam ya bi. To kaga wannan ilimin maqamul iman kenan, ilimin tauhidi, malaman kwakwalwan hankali ne suke tattaunawa akai, saboda dama shi maqamul iman yana mukhataban aqlin mukallaf ne. Sai ka zo na ihsan, shi kuma yana mukhataban ruhi, kamar yanda muka ce wannan ilimin shi ake kiran shi da tasawuf, yanda na Islam ana kiran shi furu'a, tunda yukhatibul badan, furu'a da fiqhu da mazahibul arba'a da sauransu. Haka shi ma iman ana kiran shi, tunda yana mukhataban aql ne, shine aqida, shine tauhidi, shine ilmul kalam, duk abu ɗaya ne to haka wannan nauku na maqamul ihsan shi kuma sunan ilimin sunan shi ilmut tasawuf ko ilmut tazkiya duk sunayen shi ne su kuma malaman wannan harkan sun dauko dalilan su ne daga kitabu was sunna kaman yanda dai duk malaman mu suke abubuwan su ba yanda za a yi kaga sun fita daga kitabu da sunnan nan aikace su suke abun su ba wai rurutawa kitabu da sunna bayan baka haddace kitab din ba balle ka fahimci fassaran shi baka san sunnan ba balle ka fahimci me annabi yake so ya ce a maganganun shi to haka su malaman mu tun daga farko farkon rijal din farko da suka tattauna akan tasawuf duk abubuwan sun gina shi ne akan kitabu da sunna kama ga sujunaid sune rijalin farko a wannan harka wanda dama duk wani silsila na ilimin tasawuf ko ilimin tazkiya in kabita tana komawa ne gaba ɗaya zuwa ga Hasanul Basri zuwa ga Sayyidina Ali Sayyidina Ali kuma ba za mu gaya ma wajen waya karba ba saboda kowa ya sani almajirin annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai wata silsila guda ɗaya cikin turuq din sufa ita ne kuma ba ta nan take bi ba tana bi zuwa ga Ja'far sai ta je wajen Sayyidina Abu Bakar a cikin duk turuq din sufiya tariqa guda ɗaya ne take da wannan ita tariqan Ja'far as-Sadiq sannan Sayyidina Abu Bakar sannan annabi amma sauran turuq din kuma Hasanul Basri Sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanda dai komi na su sun gina shi ne akan kitabu da sunna to aina aka samu ilimin tasawuf a cikin Qur'ani sun samu shi a ayoyi da yawa ɗaya daga ciki shine wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha faqad khaba man dassaha faqad faza man zakkaha faqad khaba man dassaha ayan tana cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nafsin wa ma sawaha da kuma rai nafsu da wanda ya halicce ta ya kuma mata ilhaman fujuraha aikin banza na fajirci wa taqwaha kuma da aikin kirki na taqwa lallai wanda ba wanda yayi babban rabo kaman wanda ya tsarkake nafsin shi hatta zamanto zakkaha yayi tazkiyanta haka kuma lallai yayi asara wanda ya durmu ya ranshi cikin toka cikin kwata wanda ana kiran shi ne abun nufi da cewa cikin sabon Allah cikin son zuciya da son rai kaga wannan tazkiya shi yasa wasu suke cewa wanda a ringa cewa ilmu tazkiya akan ilmu tasawuf saboda maddan tazkiyan ta zazzo a Qur'ani ba a waje ɗaya ba ka inda ubangiji yake cewa wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kaga ta nan tazkiya ta zo a Qur'ani wanda shine ilmu tasawuf kuma shine maqamul ihsan wanda aka fassara shi da cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka hadisin sayyidina Umar wanda Jibril ya tambaya annabi kaga inda aka dauko shi a cikin kitabu a sunna kuma sahabbai sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai akwai wata tsoka a jikin dan adam in tayi kyau komi nashi zai yi kyau in kuma tayi muni nan ma komi nashi sai yayi muni yace ita ce zuciya to daga nan malaman tasawuf suka koma kan hankalin su gaba ɗaya akan zuciyar nan ya za a yi a gyara ta ya za a yi a wanke ta da me za a goge ta da me za a gyara ta suka rakkaza akan wannan maqamul ihsan aka kira shi ilmin tasawuf duk da sabanin da suka yi akan cewa maddan tasawuf daga ina aka yi ishtiqaqin ta amma abun da yafi muhimmanci musammayat ne ba musamma ba aikin da tasawuf yake yafi kamata ya zama ya ja hankalin mu akan sunan ba za a yi rikici akan suna ba aikin za a duba a ga me aikin shi shine ilmu tazkiya kenan to tun daga nan malaman turuqus sufiya suka fara tunani ya za a yi me uyubun nafs ya za a yi a goge wannan aibobin zuciya din nan wanda annabi ya ce in ta gyaru komi na dan adam ya gyaru in ta baci kuma komi na shi ya baci suka yi ta tunani akan haka suka cicciro abubuwa daga cikin Qur'ani wanda zai taimaka ma dan adam wajen ya tsarkake zuciyar shin nan duk daga hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kuma ayoyin alqur'ani to malamai da yawa na tasawuf sun zozzo su junaid su mahasibi manyan malamai da suka tattauna tun farko farko akan tasawuf su yi magana akai su faɗi kaza su faɗi wani abun da dai malamai almajiran su za su iya fahimta a fassara musu a zo har aka zo kan malaman da su kuma turuq ne da su ga babban malami yayi nisa a bauta ma Allah ya riƙe aurat din nan da ake yi rana ɗaya sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga manzon Allah kuma dama bukata ya biya anan ne zai bashi wasu auradai ƙari akan abin da yake hannun shi bayan ya bashi wannan in yana karkashin wata dariƙa ne dan akwai su da yawa kaga wani babban malami yana karkashin wata dariƙa ne zai yi har wata rana ya zamanto ya hadu da annabi ya ƙara mai wasu azkaran akan abin da yake wajen shi tun daga ranan sai ya kira wannan ƙarin auradan da da abin da yake ya kira shi dariƙan malami wane kaga kamar in za a fara daga dariƙan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radiyallahu anhu wanda ya rasu hijira tana 561 ya zo da dariƙan shi da auradanta da komi da komi da ake a ciki ya zauna a Bagadada to anan yake karatu wani lokaci baya fahimta wani lokaci ya fahimta har wata rana yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ga Annabi tare da Sayyidina Ali sai ga Annabi yana mai tufi a baki ta mai tufi shikenan yace mai yafta je yi magana yanzu kan tunda dama magana ne matsalan shi baya magana baya kira zuwa ga Allah to shikenan bayan ya ga wannan shuru dai bai ba Sayyidina Ali ya ƙara zuwa ya tabbatar mai da wannan sai yafto ya fara kira zuwa ga Allah ya fara yada auradan shi na dariƙan Qadiriyya har ya zamanto tamamai ko ina kowa yana jin labarin shi ido da ido zaka zo ga waliyin Allah in ana baka labari a yankin ku ka zo ka gani tunda mutanen da ba irin na yanzu bane yanzu ne za ka ga idanuwan mu a harkan addini ba wani karfi bane da shi duru-duru ne in wani ma an ce maka wannan yana yin kaza kaza mara kyau ne baka san kazan ba baka sani ba sai dai kai ta bin maganar mutane jita-jita in an ce maka kaza ba kyau ya za ka yi ka sani tunda baka yi karatun addinin ba mutanen da kuma ba haka suke ba kowa sai da ya kokari ya karanci abin da Allah ya farlanta mai na sanin addini sai da ya gwanince a ciki ya yi zamanto ala basiratin suke abinsu za su zo su ga wali su gani su yi muraƙaban abubuwan shi eh gashi nan eh ya yi mutabaka da kitabu da sunna da haka shi kenan sai su miƙa kansu garan wannan wali su miƙa kansu ma wannan wali sai ya zamanto sun karɓi auradan shi da azkaran shi su yi tai su ma har Allah ya musu fatayi a wannan harkan to anan ya zo ya yi kira zuwa ga Allah ya yi kira har ya zamanto duk Bagada da ma babu wani malami da ya kai shi ko ina duk wani ilimi da za a tattauna a kai sai dai sai ya yi magana shi ma a ciki saboda albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan auradan da ya ringa yi to ya yi kira zuwa ga Allah an ka karbi dariƙan shi har gobe kuma ga dariƙan shi yanzu ana yi tun hijira tana 561 ya rasu amma gashi yanzu an wuce ƙarni sama da 6 ga shahari yanzu ana dariƙan shi saboda ma kana lillahi dama wattasala ma kana li ghairi inqata'un fasala tunda ma kana lillahi ne gashi dama har yanzu gashi na ana yin dariƙan shi tunda dama su dariƙokin waliyai dukkan su suna isarwa ne zuwa ga Allah babu wanda za a ce maka ai ta tana isarwa ne zuwa ga wani waje duka suna isarwa ne zuwa ga Allah saboda su ba sababbin abubuwa bane wasu malamai suna lissafa adadin su kai su 313 adadin mursalai tunda dama su ma 313 ne ya zamanto kowane dariƙa tana da ittisali tana istimdadi daga wani ne a cikin annabi mursali ta wajen shi take istimdadi ma'anan mai dariƙan yana istimdadi ne ta wajen wannan annabi kowane dariƙa jagoran wannan dariƙan yana istimdadi ne daga ɗaya daga cikin adadin mursalai guda 313 kaga dole ko wannan hanyar su zamanto suna isarwa ne zuwa ga Allah kamar yanda babban hanyar da suka gajiye na shari'o'i su ma suna isarwa ne zuwa ga Allah to yayi kira zuwa ga Allah an ka karbi dariƙan shi ya yadu azkaran kowa ya karba mutane da yawa sun samu karbuwa a Bagadada Iran Turkiya kasashe da yawa Misra Sudan duka har yanzu ana wannan dariƙan Najeriya ma tana gaba a cikin kasashen bayan nan kuma an samu wata tariƙa ana kiranta tariƙar rifa'iyya jagoran wannan dariƙan sunan shi Ahmad ibn Ali Ar-Rifa'i wanda ya rasu hijira ta 587 shi ma ya yada dariƙan shi dukkan su dai daga wajen manzon Allah suke karbo auradan su da azkaran su ba wai rana ɗaya ne shine zai zauna ya ce eh ina ga eh a karanta kafa kaza zai dace a duk da suna da wannan authority amma sai sun karba da izini ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu izinin yadawa sannan su fara yadawa sannan mutane su karbi wannan ayyuka da auradai da azkarin da suka zo musu da shi shi yayi kira zuwa ga Allah ya yada dariƙan shi mutane sun karba sai dai a karshe karshe bayan rasuwan shi da shekaru da yawa mabiyan shi sai ya zamanto su kuma ba su rike wannan abubuwan da ya kamata ya zama su ne abun rikewa a dariƙan ba ka san yawanci jagorori in sun rike abun su sun yi istiqama sun rike sai Allah ya musu fatayi in ya musu fatayi sai ya zamanto suna da karama dama karama guda biyu ne akwai karama mahsusa akwai kuma karama al-ma'nawiyya kamar yadda Ibn Athaillah yake raba su karama al-mahsusa shine wanda yanzu nan zaka ga mutun ya maka wani karama abu ne zaka ganshi a fili an saba al'ada a ciki ba zai yiwu a al'adance ga mutun yana tafiya akan iska ba ko ganshi yana tafiya akan koji ba to amma sai ga wasu waliyai suna yin haka da sunan karama kharqul lil'ada ne amma ba za a kira shi mu'jiza ba sai dai a kira shi karama saboda sadara min waliyin wa lam yasdur min nabi in sadarat al-khawariq lil'ada min an-nabi sai a kira ta mu'jiza in kuma ta fito daga wajen waliyin Allah sai a kira ta karama to wannan karama mahsusa kenan kaga ya ma qalbul ayan wannan kaza ne yanzu nan kaga ya juya shi karfe ne kaga bakin karfe ya maida shi gol kaga ya fito maka da wani abu khawariq lil'ada a fili zaka an saba ma al'ada karama al-mahsusa kenan to akwai kuma karama al-ma'nawiyya wanda shine ƙarin kashafi da tajalli da tarakki a cikin addinin musulunci kaga mutum Allah ya bashi fatayi a fahimtan alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu in yace maka bismillahir rahmanir rahim to akwai wani sabon ilimi da ya karu mai bayan ya faɗi wannan bismillahir rahmanir rahim din akwai wani kashafi sabo da ya karu mai bayan ya ƙara faɗa in zai ƙara nanatawa nan ma akwai wani sabon ilimi kuma yana jin ilimin yana istighfari ma da cewa kai ai da na dauka kaza ne yanzu ga ƙarin ilimi ya gwada mu ashe kaza ne to wannan shine asalin karama wanda malamai waliye wanda suka fi girmama ta duk da mabiya su sun fi ganin cewa wannan khawariq lil'ada ai ta wasa da namun daji ko a yawo akan iska a mutun ya fire ko ya bace mabiya wannan abun ya fi jan hankalin su amma su manyan waliye wannan abun duk baya gaban su wannan tajalliyat din da suke samu da taraki da kashafi da ƙara ma mutum madadi akan fahimtar maganan Allah da maganan manzon Allah shine yake gaban su sai dai wani lokaci jifa jifa ga karaman ma na bayyananniyan ta bayyana ma ba da son su ba ba abun bayyanawa ba wajen su to kaga wannan su yan dariqa mabiya goyen bayan tariqar rifa'iyya karshe karshen su sai zamanto wannan abun ya ja musu hankali sai suka rike bangaren wajen kawai abubuwan khawariq lil'ada karama bayyananniya mahsusa din sai zamanto a ƙarshen jagororin sun fara sun koma wasa da zakuna wasa da namun daji macizai su yi ta wasa da wannan wukaƙe baya yanka su kamar yan gunda sun bar asalin mai lubbin ɗariƙan da aka kawo musu na auradan da azkaran wanda ya gina ɗariƙan ga abin da ya zo musu da shi suka rabu da shi suka koma riƙe wannan abubuwan ƙushur wanda ɓawo ne a matsayi ba lubbin ga ƙwayan abin sun rabu da shi sun riƙe ɓawon abin amma kuma ba koyarwan jagororin bane mabiyan ne bayan nan suka zo suka dauki wannan abubuwa bayan nan kuma akwai tariqan shazaliya wanda jagoran wannan tariqan shine Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Hasan Ash-Shazali kai mai tariqan shazaliya shi ma babban waliyin Allah ne ya zo da tariqan shi sabuwa wanda ake kiranta tariqar shazaliya kuma da yake 313 kar kai mamaki ya akai suka yi yawa haka zaka samu akwai wasu manyan dariqoki guda kaza in sun zo ko ga wata guda ɗaya ta zo ita a jikinta ne wa'annan reshoshin dari koki kaji kaman dariqan qadiriyya sama da dari koki guda 12 sun fito rassa a kasanta ita qadiriyya kawai sai ga wani malami ya zo Allah ya mai fatayi ya ƙara wasu azkar sai ya kira ta dariqan qadiriyya kaza kaza ya saka sunan shi a jiki tunda dama ita ma farko dariqan sidi abdul qadir ne aljilani to aka kira ta da qadiriyya saboda mai ita shi ma wannan in yazo Allah ya mai fatayi a cikin wannan dariqan sai ya ƙara wasu auraden shi da azkaran shi sai ya kira ta dariqan wanawa qadiriyyan wanawa ne to haka suka yi ta yaduwa to shi shazali ya zo da dariqan shi mai suna dariqan shazaliya shi ma dangane zuwa ga shi abul hasan ash-shazali din ya zo da dariqan shi ko wannan su in yazo aqtabai ne wayannan duwan da muka ambata manya manyan aqtabu ne a cikin dariqoqin su ba kananan mutane bane manya manyan aqtab ne wanda da mustalahin sufaye na da masu rubutu zaka ji suna cewa al-aqtabul arba'a suna lissafa wasu kudubbai manya manya a cikin sauran aqtabin guda hudu to a cikin su akwai sidi abdul qadir jilani akwai kuma sidi ahmad al-badawi wanda yake dan maghrib ne hijira ya koma misra ya rasu a can kuma aka mai kabari a can sannan kuma tariqan sidi ibrahim ad-dasuqi sannan wata tariqa na bayan mun ce qadiriyya mun ce tariqan dasuqiya mabiyan wanda suke bin tariqan ibrahim ad-dasuqi sai kuma tariqan badawiya na sidi ahmad al-badawi sai kuma tariqa na hudu wanda su ne suke cikata adadin aqtabul arba'a wanda da mustalahin sufaye suke yawan ambata to sai da suka wuce ne sannan abul hasan ash-shazali yazo shi da yazo da dariqan shi shine yake cewa wannan kafa yace raqabati ala kulli yace qadami ala raqabati kulli waliyyin lillahi yace cewa yanzu kan ya kai wani makami na walittaka wanda duk wani waliyi a duniya da ka sani yana karkashin kafan shi ne saboda wannan makamin da yake a lokacin da iya abun da Allah ya buda mai a iya abun ne yake magana akai yanda shi ma kaman yanda Abdul Qadir al-Jilani yake cewa al-baydatu minna bi alfin wal farqu la yuqawamu yace al-baydatu minna bi alfin duk abun da zai fito daga wajen mu ba ma mutane ba a ce koda kwai ne ya fito daga wajen mu bi alfin yana daidai da mutane ne guda dubu wal farqu kuma in kwanna aka kekeshe shi ya zamanto dan kaza karami shi kuma la yuqawamu ba za ma ayi lissafin wai shi kadai yana daidai da mutane kaza ba bala lissafa ba saboda yafi karfin wannan to su malaman dariqa suna da yawan irin wannan fadin maganganu wanda yana abbarawa ne akan makamin da suka kai na wannan lokacin da kuma iya abun da Allah ya buda musu na sani na fatayi a wannan lokacin to yazo da dariqan shi ya yada ta musamman a Misra a Iskandariya an ka karbi dariqan shi ya rasu bayan ya rasu ya bar halifan shi mai suna Abul Abbas Al-Marsi wanda asalin shi dan Spain ne na Gamarsiya ya hijira bayan ne ya dawo Iskandariya nan Misra ya zauna ya rayu hijira kusan tana 600 da hijira karni lokacin tana karni na 7 yazo ya yada dariqan ya zama halifa Abul Hasan ash-Shazali yazo ya yada ya kafa makarantar shi a Iskandariya akai ta karatu wannan makarantar ita ta yaye manya manyan malamai a tasawuf wannan makarantar Abul Abbas al-Marsi din daga ciki akwai Ibnu Ata'illah Sakandari mai al-Hikam Hikamul Ata'iyya bayan shi akwai mai Busairi shi ma almajirin wannan Abul Abbas al-Marsi ne mai al-Burda da mai Hamziya duk almajiran wannan ne Abul Abbas al-Marsi kuma su yan dariqan Shazaliya ne bayan nan akwai kuma dariqan Ahmad al-Badawi shi Ahmad al-Badawi din nan mutumin Maghrib ne bayan ya zauna a Maghrib yayi hijira ya koma Misra da ya koma Misra ya zauna a wani gari ana kiran shi Tanta ya rayu a can ya yada dariqan shi ya da dariqan shi kuma har yanzu kabarin shi yana can ana ziyaran wajen ana maulidi maulidin ma zawiyan Ahmad al-Badawi ba wanda ya kaita girma a dun Misra gaba daya a watan maulidi shi wannan Ahmad al-Badawi din ya da dariqan shi ana kiranta al-Badawiya saboda nisba ga shi wanda ya assasa dariqan Ahmad al-Badawi an ka karbi dari kan ita ma ta yadu ta yi rassa a kasanta sama da dari ku 13 sun fita daga jikin wannan dari kan kawai tariqal badawiya din ya zauna yayi mu'amala da mutane sai dai Allah ya jarrabe shi kamar yanda ya jarrabi sauran waliyai da mutane wasu zaga an jarrabe su da kiyayya da adawa a garin su da inda suke yanda ubangiji yake cewa ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha to an saka mai shi ma mujrimai a cikin garin shi wanda suka ki karban lamarin shi duk da yayi ta bayyana karamomi mahsusa ana ganin karamomin shi wasu za su gani dole su sallama saboda abu ne a fili suna ganin shi ba abu ne wanda irin a zaka yi cewa a zamanin kowa na iya yi ba karama ne a fili zai maka an tume shi makiyan shi suna yawan tuman shi da cewa ai tsaban halwan da yake shiga baya fitowa baya sallan jama'a baya kaza baya kaza to har ya zamanto bayan shahara abun da haka malamai ma a wannan zamani malaman furu'a da hadisi sai suka rike kalma a ai malam wani da baya sallah lallai maganan shi ba maganan shi ya zama shirme kenan ba wani abu bai dogara da komai ba a ce dai mutum baya sallah cikin jama'a kan kuma a kira shi waliyi wannan ba zai yi ba shikenan sai karo da wani babban malami a lokacin ana kiran shi Ibn Daqiq al-Eid bayan yayi karo da shi kawai sai yayi rashin ladabi ya gaya mai irin wannan magana na cewa ai baka sallah cikin jama'a to shikenan kawai sai Ahmad al-Badawi ya dan hankada shi yana hankada shi kawai sai juya ya gan shi ya bace ya bar inda yake shi kadai a wani daji shi kadai ba kowa a wajen yayi ta tafiya bai ga dan adam ba yayi ta yi har sai da yazo can wani babban kogi yana zuwa sai aka ci sa'a sai ya ga wani mutum guda daya a wajen yana ganin shi sai yace dan adam wannan wane ne kai wane ne yace ai sunan shi Khadir ne sunan shi ni ne Khadir kai ne Khadir ya akai me faru me kawo ni nan wajen yace ai kai kan yanzu kai nisa da gida kai nisa da garin ku sosai kai rashin ladabi ma Ahmad al-Badawi ga inda ya kawo ka kuma ba wanda ya isa ya fitar da kai daga wannan duniyar da ka tsinci kanka sai wannan Ahmad al-Badawi ne to yanzu ya zan yi na sadu da shi a ina za mu hadu yace mai ka jira can wancan bishiyan lokacin da asar tana yi zai zo yi sallah da wasu halittun Allah daban a wajen shi yake jagoran su shi yake musulmanci shikenan ya dade yana jira ya dade yana jira can lokacin al-asar yana yi sai ga waliyin nan ya zo Ahmad al-Badawi ya zo an daidaita sahu wasu halitta ya ja su sallah ya musulmanci shikenan ya zo ya bada hakuri ya taba shi sai ya koma kuma garin shi inda yake a can tun daga nan yace shi bai ƙara tanka ma wannan waliyin ba saboda wannan karaman da ya mai amma ba kuma kowa aka yi ma ba sai ya zamanto in zamanin suna yawan mai inkari in kana duba rubutun mutanen zamani ma zaka ji suna cewa ai Ahmad al-Badawi bai Yahude ne asalin shi Yahudanci ne ya gudo daga Maghrib ya zo Misra dan bai Yahudiya ne ya zo a uzubillahi irin suka dai ba wanda ba sa mai Ahmad al-Badawi din wanda a ƙarƙashin ɗariƙan shi nan an samu ɗariƙu sama da 18 sun fito ta ƙasanta wanda har yanzu haka ana yin wannan ɗariƙun bai fi wata ɗaya ba ma ko wata biyu akwai zawiyan ɗaya daga cikin ɗariƙan su ana kiranta ɗariƙal Ahmadiyya ko ɗariƙal Gargariyya ɗariƙal Jarjariyya duk ɗaya daga cikin reshe ne daga cikin ɗariƙan Badawiyya na Ahmad al-Badawi ɗin suna sallan su a Sina a zawiyan su aka je aka saka musu bomb bai fi wata ɗaya ba mutane sama da 200 suka mutu a zawiyan su bayan Allah suna can ƴan ta'adda ai izalan yankin su suka je suka saka musu wannan bomb din har yanzu haka ana musu wannan ta'adin bai fi wata ɗaya ba yanzu da mutuwan su ɗan ɗariƙan Jarjariyya ne ko ɗariƙan Ahmadiyya a yankin Sina a Misra aka saka musu wannan bomb din su sama da 200 suka mutu to ɗariƙon har yanzu resoshin suna nan shi ma zawiyan shi tana nan a tsanta ana ziyara ana zuwa maulidi a wajen to haka dai yanda duka waliyai suke za su zo da hanya ne na maqamul ihsani ba kowa bane kololuwan musulunci ne ba kowa bane ya san meye wannan ilimin za ka yi ta karatun ka a fiqhu amma ba dole bane ka fahimci wannan ilimin ɗan zamanin ya ce maka malamin fiqhu na ɗaya a duk duniya amma ba fannin ka bane ba zaka sani ba indai baka je ka zauna a gaban malamin wannan fannin ka mika kai gare shi ya koyar da kai ya sanar da kai ya baka wasu aurade da azkar saboda wannan abun shi lamarin tasawuf na maqamul ihsani abu ne wanda ya shafi zauki ba wai kawai eh ina ganin kaza eh ce shi ma yana gani a zauki ne sai ka zo yanda suke cewa man zaqa arafa wa man hurima haraf suke cewa man zaqa arafa wa man hurima wa man hurima haraf wanda ya dandana dai ya san me ya dandana mun bashi wanda kuma ya ki ya karkace to wannan kuma in harafa ya karkata ya bar hanya saboda zauki ne sai mutun ya dandana ne ya san meye ne abun kamun ya mai hukunci a addini to su kuma kamar yanzu musamman wannan zamanin kawai rawaitowa za a yi ai dariqa kaza kafirci ne ai dariqun waliyai dariqun nan da kake ji bid'a ne kafirci ne ba tare da sani ba in ka ce mai meye dariqa da yaran larabci ko meye tasawuf a wajen malaman tasawuf bai sani ba shi dai kawai malam wane ya gaya mai haka a kaset kuma malam wane ba zai ƙarya ba tunda annabi ne shi a wajen shi koda bai kira shi da annabi ba dai amma yanda ya karbi abubuwan shi a sallame haka ba su buƙatar a bincike su to ya mai da shi annabi kenan tun daga wannan lokaci to bayan nan an yi tariqun waliyai da yawa ko wannan su kuma yanda muka ce yana gadan wata kujera ne na wani annabi yana istimdadi ne daga wajen wani annabi mursali to har bayan nan an zo an yi tariqu da yawa shi da yake Shehu Tijjani tariqan shi tana gadan wannan din yana gadan wannan din annabi ne a wajen annabi yake istimdadi shi yasa ya zama tashi ta zama karshe kaman yanda shari'a annabi ta zama karshe akan kowace shari'a wanda ba wata shari'a da za ta zo ta iya soke hukuncen wannan dariqa wannan shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine musulunci haka ita ma dariqan Shehu Tijjani ba wata dariqa da za ta zo ta iya soke ta ko ta yi naskhi ko ta yi qari ko ta yi ragi a ciki sai dai daga cikin dariqa amma ba wai wani yazo ya ce muku ai shi ya kara mai an kara mai kaza akan na Shehu Tijjani ba a babu ko wani yazo ya canja sharuɗa da suke ciki a babu ba zai yi ba duk wanda yazo da wannan ma ƙarya yake da'awa ne kawai to bayan nan an yi wasu tariƙoƙi dai da yawa akwai Naqshbandiya mabiya shehin wannan dariƙan sunan shi Muhammad Bahauddin Naqshbandi yayi dariƙan shi ta yankin can Turkiya da ta gefe Asia yazo ya samu shi ba dariƙa bane sabuwa shi ya ƙirƙiro ta kaman yawancin tariƙoƙi yazo ya samu ne akwai wani tariƙan Marisiya ko kuma tariƙan Isawi Ahmad al-Isawi yazo ya same shi da azkar din shi ya karba yayi har shi ma aka ƙara mai fatai ya ƙara wasu auradai da azkar din bayan ya ƙara sai ya zamanto an kira wannan tariƙa sabuwa nashi da ƙari da yayi akai tariƙan Naqshbandiya wanda har yanzu haka ita ma ana bin tariƙan a ta yankin Turkiya da ta yankin can Asia Iran duka ana bin wannan tariƙan ga sunan da yanda suke komin karancin su komin yawan su dai ana yin wannan tariƙon bayan nan shi ma akwai wasu tariqu da aka yi tariqan da suqiya na Ibrahim ad-Dasuqi shi ma a kasan shi kowanne tariqa in ta zo ta yi girma ta yi fadi sai wasu rassa su fito daga cikin wannan tariqa ba su fita daga tariqan ba dai amma sun yi ƙari ba za a ce ba tariqan ba ne a dariqan ne da wasu ƙarin auradai da zikirori haka akai to har ya zamanto Shehu Tijjani ya zo ya bayyana a ƙarshen zamani ya rasu hijira ta 230 ya zo da dariqan Tijjaniya wanda ta fi shahara dariqan Tijjaniya shi sunan shi Ahmad ibn Muhammad at-Tijani ya zo da dariqa kamun ya zo da wannan dariqa mai suna Tijjaniya shi ma ya tashi ya samu yankin Maghrib ana tariqoƙi da yawa ga tariqoƙi nan barkatai akwai tariqan Khalwatiya akwai tariqan Ja'fariya ba irin tariqun da babu akwai tariqan Siddiqiyya al-Ghumariya ya samu ana yi a yankin to in yazo bayan yayi nisa yayi zurfi a ilimin addinin musulunci na shari'a ya kasan ilimin maqamul imani bayan ya karanci ilimin maqamul islami sai fara neman kuma masana a harkan maqamul ihsani to dai fara bi ya hadu da waliyai manya-manya kowanne da dariqan shi in ya karbi wannan dariqan sai ya fara azkaran kuma sai ya rabu da shi sai ya fara wannan ya fara azkaran ya rabu da shi ya shiga tariqan Siddiqiyya ya shiga tariqan Khalwatiya sai ya fara sai ya rabu da su saboda me yasa saboda manzo Allah ya kare shi ya zamanto ba zai fatayin da zai samu ba hannun wani mutum bane a wajen shi ne shi sallallahu alaihi wasallama to har ya zamanto dai yayi nisa kowa kowane wali ya hadu da shi zai mai albishir a kai kankana da wani babban abu ga abun da zai faru da kai ga abun da zaka samu ga abun da zaka samu waliyai da yawa sun mai irin wannan albishir har wasu gaya mai sai ka wuce makami kaza wani ma bai ganshi ba ta hanyar sako ne da rubuce-rubuce yake gaya mai wannan wasiƙon yace ai makami na ma ni ma saura mun kwana kaza ne a rayuwa saura mun kwana kaza ɗaya daga cikin su yana gaya mai cewa a wasiƙa saura mun kwana kaza na rasu a duniya kuma makami na ma wanda zai gaji makamin kai ne yana gaya mai har suka yi muridin shi yana gaya mai a ni kuma na yi hidiman shekaru kaza yace gaya mai ai abun na Allah ne الفضل لله يؤتي من يشاء da haka in ma tana wani da zabin ni zan sashi inda na ga dama da na sashi a hannun dana ai to shikenan yazo da wannan tariqa wanda ta zamanto take da suna tariqan tijaniya ta yado a maghrib ta yado a misra ta yado a tijaniya mu ma har Allah ya jawo da falalan shi da raman shi ya zamanto mu muna cikin wannan hanya ne na shehu tijani wanda ba hikima bane da basira zai jawo ka cikin wannan tafarki ba wai tsantsan wayo bane yau sai ga ka a tijaniya ko ba wanda yake ka dabara da hanjin nesa ka gano a falalan Allah ne kawai Allah ne ya ga dama yayi ka dan adam ba kaman wata icce ba duk daga itatu da yawa su ma halitta Allah ne bai yi ka dutse ba duk da su ma halitta Allah ne yayi ka dan adam baka biya komai ba ba wai wayanka bane yake kai ko dubaranka ka zama dan adam bayan nan har kuma in ka dace wasu mu muka zama musulmai alhamdulillah wasu suka zamanto tariqan tijaniya nan ma ba karamin ni'ima bane shehu tijani da yazo da tariqan shi ya yada ta yana fada musu cewa ma ai inda la ilaha illallah ta shiga a duniya haka wannan tariqa na wasai ta shiga wannan wajen za ta zo ta yadu a hannun wani wanda shine faida za ta zo ta yadu a hannun shi dariqa ta shahara kowa har bayan shehu tijani wasu suna tambaya a mana bayani man akan wannan sahibul faida din yace wallahi ko na muku bayani komin bayyana shi da nayi ƙara buya muku zai ba zai bayyana ba komin yaya zan bayyana muku buya zai ƙara yi to bayan shi manyan waliyai a cikin tariqar tijaniya din kowa yana tunani ko makamin shi ma nan shi ne ko shine sahibul faida din ko yaya har zuwa bayyanan shehu Ibrahim radiyallahu anhu da yazo shi da ya yada abun ba wanda ya kokonto bayan shehu Ibrahim cewa wannan shine sahibul faida har wayanda suke gani cewa ma su ma abun nasu ne sun hadu da shi da ya shigar da su ya taba su a marifa ya musu ƙari su da kansu suka fito suna gumi suna cewa eh shine da abun lallai ba su bane shehu Ibrahim ne mai abun to har ya zamanto gashi nan dai a takaice darurukan turuk din sufiya kenan tariqoci ne da yawa sun fi 313 amma ya zamanto akwai manyan su akwai kuma wayanda ta kasan su ne rassan suka fito har suka kai 313 wanda mu Allah ya zaba mana tijaniya sai ga mu a cikin ta mun karbi auradai ba karamin alheri bane samu wannan auradan sai dai samu daban kuma kiyayewa daban mutum in ya samu alheri ya samu babban abu to yana bukata kuma ya daura wannan babban alherin da ya samu wajen kulawa da kiyayewa kiyaye wannan abu to in ka samu wannan babban dai abun da zaka kiyaye wannan da shi shine riƙe auradan da shehu tijani yazo da shi wanda yazo da su su ba masu wahala ba kuma ba wanda ya kai su falala da lada kaman dai kaga addinin musulunci ya zo ta wajen fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamun shi akwai addinoni da yawa wanda suka zo ta wajen manzanni da annabawa da yawa amma kuma ba wanda yake addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba wanda yake addinin sauki sauran sun fi wahala amma na manzon Allah musulunci ya fi sauki kuma ya fi lada ba wanda yake shi a ciki to haka shi ma tariqan shehu tijani ana kiranta da salul mumtani abu ne ga shiga sauki kuma ga duk wani falala da mutum yake nema da lada ta kunshi wannan falala da lada zaka samu komai naka a ciki to sai zaman to mun ci sa'a bamu ga sahibul faidan nan da ake fada ba dai amma alhamdulillah mun ga wayanda suka ganshi mun ga almajiran shi kuma ga sunan muna raye da su kuma muna daukan karatu kullun a wajen su to dan haka mutun da mun tsinci kanmu a cikin wannan tariqa babban abin da zamu yi shine mukula da auradan nan mukula da azkar din da aka zo mana da shi to tunda muna maulidin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma dama shine masdarul khairati wannan turuq din alherai ne na Allah manzon Allah kuma shine masdarin su yanda muka faji dariqokin kowanne a takeice ita kowanne na ta yanda muka ce tana komawa ga manzon Allah ne ta hanyar silsilanta su bi ta Hasanul Basri su je wajen Sayyidina Ali daga nan silsilanta kai su wajen manzon Allah tariqan naqshbandiya ne kawai na bahauddin in an bi silsilan zaka same ta a ƙarshe tana isarwa ne zuwa ga Sayyidina Abubakar zuwa manzon Allah amma sauran dukkan su suna bi ta wajen Hasanul Basri ne zuwa wajen Sayyidina Ali sai zamanto shi wannan tariqan naqshbandiya ta bi ta wajen Sayyidina Ali amma ba direct ba tunda akwai Ja'faru Sadiq a ciki sai zamanto ta bi ta wajen Sayyidina Ali indirect ne sai zamanto dai abun duka ƙarshen shi in ka koma wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah in an zo wajen shi dama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha daga wajen manzon Allah in ya kawo maka abu dama ba za ka tambaya daga wajen waye ba daga wajen Allah ne saboda komai nashi umurni ne na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke watan maulidin shi yanzu watan maulidin shi muke tattaunawa bayan shi dama zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya kawo wannan hanyoyi na turuq sufiya sun zo ƙarshen zamani wasu daga cikin mughalatat din da wasu da basu san addini ba suke fada cewa in dai dariqa cikin addini ne me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koya masahabban shi ba me yasa bai koya musu wannan dariqa ya ce musu kaza da kaza ba in ya koyar musu to a kawo dalili cewa ta hannun waye ne aka koyar da dariqa in bai koyar ba kuma to ana tuhuman annabi da cewa ya boye ilimi kenan a'udhu billahi to wannan duk rashin sani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi magana yanda yake cewa utitu jawami al-kalim kowanne nashi akwai in yayi magana kowa a halitta kowa gurgurdan ilimin shi gurgurdan abin da zai ringa dauka a ciki har gobe kuma har kiyama ta tashi in ka ji hadisi guda daya kowanne gurgurdan ilimin shi gurgurdan inda zai gano cewa a kaza kaza ne ashe kowa a fannin shi zaka ga ya samu rabon shi a ciki ba dole sai duka an taro an yi abu daya kamun a fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to da yazo shi ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi na musulunci yazo ya samu gaba daya ba annabta an yi shekara kusan sama da 500 kusan sama da 500 ba addinin da yazo saboda tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ratan tsakanin sama da 500 shekara sama da 500 a tsakani to sannan yanda duniya ta zamanto duhu ya cika ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yazo da addinin musulunci da yazo lokacin sai zamanto yana zuwa haske kuma yazo kenan bayan duhun shekara 500 da wani abu yanzu kuma ga haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da hasken addinin musulunci ya koyar da karatu anan ne sahabbai kowa ya dauki daidai gurgurdan karatun shi a ciki ne aka samu dariqokin sufaye wanda aka samu ilimin tazkiya a cikin kitabu yazo ta sunna yazo da silsila kowane dariqa tana da silsila ruhiya wanda take isa kuma ƙarshen zaka samu wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah da yazo da addinin musulunci wanda yazo da in za a yi magana farko akan maqamul islam din da yazo da shi da yazo da musulunci yazo da addini kaman kowane alheri in an zo da shi zaka samu sai yan adawa sai mujrimai sun yi ta daga jijiyan wuya sun yi ta tada fitina da bala'i akan abun to in sun zo tayarwa dai haka Allah yake danne su li yuzhira dinahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafiruna walau kariha al-mushrikuna ya da addinin shi bayan manzon Allah da yazo da da'awan shi tun yana da shekaru yana karami sallallahu alaihi wasallama bayan an haife shi daga iyayen shi guda biyu sai da Aminatu da Sayyidi Abdullahi su suka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka haife shi tun daga ran da aka haife shi ya zamanto ake ganin al'ajabi daban-daban wanda maman shi ta rawaito su a ciki ita ma abin da ta gani tunda dama shi mahaifin shi tun ana da cikin shi ya rasu Sayyidi Abdullahi ta ga al'ajabi tun san da ta yi naƙudan shi ba abin da take ji irin yanda mata suke ji in ciki ya in suka kamu da ciki haka da ta haife shi hasken da ta gani da ya fado kuma yana sujjada sallallahu alaihi wasallama ta ringa ganin al'ajabi har ya girma ya zamanto al'adan yan yankin dama in yaro ya girma akan kai shi inda za a je a shayar da shi kabila ta irin ƙauyuka za a kai shi saboda kar ya tashi a cikin birni aka kai shi kabilan Banu Sa'ida ya zauna wajen Halima ta shayar da shi ita ma ta ga abun al'ajabi ta ga abun albarka har ya girma bayan nan ya dawo wajen mahaifiyar shi ta rasu yana da shekara 6 ya koma wajen kakan shi ya koma wajen babban shi baban Sayyidina Ali ya rayu a wajen shi yana da shekara 8 har dai ya zamanto ya kai wajen da'awa ya rayu samartakan shi sallallahu alaihi wasallama kullun abun al'ajabi ake gani sai dai amma malamai ba su kiran wannan abun al'ajabin da sunan mujiza sai dai su kira shi da cewa irhas irin abu ne mujizan kan mujiza ce dai amma kamun a rantsar da mutun ya zama annabi abun al'ajabin da ake gani kamun nan sai a kira shi irhas in bayan ya zama manzo kuma ko annabi in ya zama manzo kuma abun da zai fito ta wajen shi abun da ya saba ma al'ada sai a kira shi mu'jiza gagarau kenan to da yazo da samartakan shi gaba ɗaya an ga wannan abubuwan al'ajabi din tafiyan su na fatauci da maisara yanda yake ganin girgije yana mai inuwa albarkan da aka samu cikin fataucin har ita sai da Khadija ta lura da wannan abun tazo ta neme shi aka daura aure bayan ya zauna da ita har ta zamanto ita ce uwan yaran shi gaba ɗaya ita ce mahaifiyar su in ka cire Abdullahi in ka cire Ibrahim Ibrahim dan wajen Mariya al-Qibtiyya wanda Muqawqis ya bashi jariya mai suna Mariya ita ce ta haifi Ibrahim banda shi duka sauran yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen Khadija suka fito har ya zamanto da ya kai shekara 40 a lokacin ne dama shekarun da Ubangiji ya saka na cewa duk wani annabi sai ya kai shekara 40 ake bashi annabci falamma yanda yake cewa falamma balaga ashuddahu atayna wa hukman wa ilma bulughul ashudd din shine kaiwa shekara 40 to da kai duk da akwai istisna'i a wannan ka'ida akwai annabawan da basu kai shekara 40 ba kuma ake basu annabta din kama annabi Yahya kama annabi Isa annabi Isa yana fada tun ran da aka haife shi ana haifan shi da ya dawo wajen Banu Isra'ila ana rike da shi yana magana inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan ya maida ni annabi kaga lokacin kuma yana jinjiri ne bai kai shekara 40 ba haka shi ma annabi Yahya Ubangiji yana fada kan shi atayna ul hukma sabiyan mun bashi annabta kuma yana dan kankanin shi yana yaro to da annabi ya zamanto ya kai bulughul ashud a ka'idan da aka saba ya zamanto an bashi annabta ya hadu da Jibrilu Jibrilu ya ce mai iqra ma nabi qari iqra ma nabi qari iqra ma nabi qari har ya zamanto ya ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har ya zamanto Ubangiji ya ce mai to yanzu kan fa ka shiga ka je kai kira ya fara kira da'awa sirriya ana kiran mutane ɗaiɗai ku ana kiran su zuwa ga addinin musulunci ana haduwa a cikin daru Arqam ibn Abi al-Arqam a tattauna akan addinin musulunci wasu fada tun farkon kiran kamu a fara karba Ubangiji dama yana ce mai wa anzir ashiratakal aqrabina ka kira danginka na kusa danginka na jini ya tara su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya tara su ya ce musu shin kun taba jarraba wani abu na ƙarya ko na saba alƙawari game da ni suka ce a basu taba ba saboda ai shi ne sadiqul amin sai ya ce musu to wallahi inni nazirul lakum bayna yadi azabin shadid ni mai gargadi ne gare ku ga wani azaba mai girma in dai ba ku karbi addinin da nazo da shi ba to wannan azaban tabbas za ta afku muku sai suka ce Abu Jahl ya ce mai tabballaka ali haza jama'atana ya gaya mai bakin magana na zagi dama dan wannan abun ka tara mu har aka saukar da tabbata da abilabin wata saboda haka to yi kira sirriya bayan nan yayi jariya din litunzira ummul qura wa man haulaha har bayan nan aka ce mai tabarakal ladzi nazzala alfurqana ala abdi li yakuna lil alamina nazira ya kira duk duniya gaba daya tura ma kowa wasika komin girman sarki komin kankantar shi a wannan zamanin sai da annabi ya tura mai wasika yana kiran shi zuwa ga musulunci to ya rayu a makka rayuwar shi bayan ya kai shekara 40 ya kara shekara 13 yana kira zuwa ga Allah a makka bayan ya kai 53 bayan ya hadu da bala'i iri-iri da ƙaryatawa da musantawa da miƙa hannu da musgunawa iri-iri musamman shekaru 3 ƙarshe na zaman shi a makka bayan rasuwar sai da Khadija da rasuwan Abu Talib ya wahala shi yasa aka kira shekarar rasuwan su biyu ma Amul Huzni tunda ba nisa tsakanin rasuwan su biyu to da ya kira shekara 13 ya kira zuwa ga Allah yana makka adadin shekarun shi sai fito a sunan shi adadin kira zuwa ga Allah Ahmadu din tunda adadin Ahmadu in kalisa ba za su ba ka 53 yayi hijira bayan nan ya je makka yayi shekara 10 to ga 10 ga 53 za su baka 63 kira zuwa ga Allah da yayi rayuwar shi gaba ɗaya yayi su a shekara 63 bayan ya kira zuwa ga Allah ma'ayoyi ya sau aka saukar mai da Qur'ani a makka sulusi kashi 3 a cikin kashi 2 a cikin 3 Qur'ani duk ya sauka a makka ne kashi 1 a Madina to da ya rayu ne anan sallallahu alaihi wasallama shekara 63 nan ne ya kira zuwa ga Allah ya ga abubuwan al'ajabi iri-iri har a ƙarshe dai Allah ya cika mai alƙawarin yada addinin shi har aka karba aka cika ya dawo makka bayan an kore shi bayan ya yi hijira ya bar makka ya dawo din kowa ya musulunta a lokacin bayan da aka iya an fi ƙarfinsu to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada addinin musulunci wanda daga ciki ne duka aka dauki wannan ilimomi na tariƙokin sufaye na tariƙokin da muka ambata dukkan suna istimdadi ne silsilan su ruhiya duka tattasil bin rasuli sallallahu alaihi wasallama kololuwa da in sun koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke koma to a takeice dai tarihin tariƙokin sufaye kenan wanda ƙarshen su shine tariƙan Sayyidi Ahmad ibn Muhammad al-Tijani wanda muke ciki Allah ya raya mu a cikin wannan tariƙan ya kuma kashe mu a cikin ta zaman to masu rike alƙawari masu karanta auradan kuma ya sada mu da jagororin mu Shehu Ibrahim da Shehu Tijani ranan tashin kiyama su sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.